Mai sauraro Ibrahim Abdullahi Suran ɗinki a kan mita 88.5 da laifin muryar zamani ɗauke da ci gaban labarin wata matashiya da muka labarta muku a baya cikin wannan mako dangane da yadda aka yi zargin aljaninta sun bige ta daga can unguwarsu ta wato ainihin goburawa har kuma suka kawo ta da sabon titin ɗorayi kan titin fanshe kara kenan inda anan aka yi zargin wani direban tsohuwar mota ya dauke ta shi da wani mutumi na daban sun kai ta wani gida mai bene da daddare har ma kuma aka yi zargin wani abu ya faru a wannan guri wanda hukumar Hizba suka je kame a wannan guri kasancewar dama ana zargin abubuwa suna faruwa na rashin albarka dan haka al'umma yankin suke kawo rahoto kuma a daidai wannan lokaci da suka kai wannan yarinya aka yi zargin sun mata wannan al'amari ko ince wannan matashiya jami'an suka samu nasarar kamo ta da kuma su waɗancan ko ince guda ɗaya daga cikin waɗancan matasa musamman shi wancan direban tsohuwar mota to ya zuwa yanzu dai daga hukumar Hizbar rahotannin da suke ishe mu shine an dauki matakin fara kai ita waccan matashiya mai lalurar aljanu bayan da ta farfado ta yi bayanin cewa ga abin da take ji a jikinta wanda yake nuna cewa sun yi mata wani abu to ya zuwa yanzu an kai ta gurin likita ya kuma duba ta ya tabbatar da rahoton cewa babu shakka an samu faruwar wancan al'amari sai dai an samu nasarar tsallake rijiya da baya a fuskar shigar juna biyu ko kuma waccan cuta mai karya garkuwar jiki dukkanin su ba a same su ba kuma tuni har ma wasu daga cikin ko in ce iyayen ita wannan matashiya musamman bangaren maza ya ma riga ya halarci hukumar ta Hizba kuma yanzu ana ci gaba da bincike har ma an samu nasarar kamo wani da ake zargin shine taimakawa wajen guduwar wancan mutumi da ake zargin shine ma ya haikewa wannan matashiya wannan dai shine abinda muka tada har hada zuwa yanzu kuma muna ci gaba da tattaro sauran bayanan musamman muryoyin bangarorin daga wannan hukuma ta Hizba domin jin nasu bangaren da kuma ina za a dora daga wannan mataki da ake kai a yanzu Ibrahim Abdullahi Suran dinki akan mita 88.5 da FM muryar zamani.